Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Juma'a 15 ga watan Satumban shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanun labarai.
A yau Juma'a, rundunar sojan Ukraine ta sanar cewa ta sake kwato kauyen Andreevka mai tazarar kilomita 10 kudu da muhimmin birnin Bakhmut da Russia ta mamaye. Yan sa'o'i kaɗan bayan da mahaukaciyar guguwar Daniel ta saukar da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a gabar tekun Libya, inda ta yi sanadin kashe dubban mutane. Wasu na kallon lamarin a matsayin guguwa mafi muni da ta haddasa barna sosai da aka gani a yankin tekun Bahar Maliya. Kimanin ma'aikatan kamfanonin kera motoci 13,000 a Amurka ne suka tsaida ayyukansu tare da gudanar da zanga-zanga a yau Juma'a, bayan da shugabanninsu suka kasa cimma matsaya da wasu kamfanonin kera motoci guda uku.
To, bayan labaran duniya, za ku ji cewa yayin da hukumomi a Najeriya ke kokarin shawo kan matsalar da ta shafi tsarin samar da wutar lantarkin kasar, wata fashewa na kokarin kawo cikas a babbar tashar wutar lantarki ta birnin Kebbi.
Saboda duk duniya da duniya ya zama tabbagari baka tashi hankali ba, saboda iyali na gaba daya ma bamba mun san mu ce gaba ne ko mu je mu aza ko ai tashi alkiyama.
Haka kuma masana na ci gaba da bayyana hanyoyin kaucewa lalacewar tsarin wutar lantarki ta Najeriya bayan matsalar da ta samu wadda ta jefa kusan daukacin kasar a halin rashin wutar lantarki.
Sai an yi investing akan su kansu hanyoyin samar da wutar da inda ake rarraba wutar lantarkin idan ta zo da kuma wurin da ake generating wutar, sai ya zama kowannen su yana daidai da zamani.
A jamhuriyar Niger kuma wata kotu a birnin Yamai ta bada belin tsohon prime minister kasar Hama Amadu, wanda ya miƙa kansa bayan dawowa daga gudun hijira. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyinku masu saurare. To, amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Juma'a, rundunar sojan Ukraine ta sanar cewa ta sake kwato kauyen Andreevka mai tazarar kilomita 10 kudu da muhimmin birnin Bakhmut da Russia ta mamaye, bayan kazaman fadan da ya auku tsakanin sojojinta da na Russia. Nasarar da Ukraine ta samu a baya-bayan na akai hare-haren ramuwar gayya na zuwa ne kwanaki kaɗan gabanin ziyarar da ake sa ran shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai kawo nan birnin Washington. Har ila yau a yau Juma'a, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta tabbatar da cewa wani harin makami mai linzami da ya auna herkwatar rundunar sojan ruwa ta Rasha da ke yankin Crimea a farkon wannan makon ya haifar da babbar illar da ta yiwu tsawon makonni ba za a iya amfani da wasu sassan ginin herkwatar ba, watakila ma a ɗauki watanni. Yan sa'o'i kaɗan bayan da mahaukaciyar guguwar Daniel ta saukar da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a gabar tekun Libya, inda ta yi sanadin ɓallewar madatsun ruwa da kashe dubban mutane, wasu na kallon lamarin a matsayin guguwa mafi muni da ta haddasa barna sosai da aka taɓa gani a yankin tekun Bahar Maliya. Wasu ƙwararru a fannin kimiyya sun bayyana guguwar ta baya-bayan na a matsayin mummunan yanayi da ke da nasaba da sauyin yanayi. Manazarta sun fadawa murya Amurka cewa rikice-rikice da takaddama siyasa da kuma yin watsi da ababen more rayuwa al'umma su ma sun taka rawa wajen jefa kasar Libya cikin wannan yanayin, yayin da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya na guguwar Daniel ya fasa madatsun ruwa guda biyu, inda ya tafi da gaba ɗayan wasu unguwanni da ke birnin Darna ya kai su teku. Wasu ƙwararru da ke da masaniya a kan yankin da lamarin ya shafa sun ce girman barnar da aka yi ya zarce bala'in da sauyin yanayi ya janyo. Kimanin ma'aikatan kamfanonin kera motoci 13,000 a Amurka suka tsaida ayyukansu tare da gudanar da zanga-zanga a yau Juma'a, bayan da shugabanninsu suka kasa dinke barakar da ke tsakanin bukatun kungiyoyinsu da tattaunawar kwantaragin aikinsu da ake yi da kuma abin da wasu kamfanonin kera motoci guda uku da ke birnin Detroit ke san biya. 'yan kungiyar ma'aikatan da ake kira United Auto Workers sun fara gangami a wata cibiyar ajiye sabbin motoci a birnin Wentzville na Missouri da masana'antar motocin Ford a birnin Wayne da ke jihar Michigan a kusa da Detroit da kuma kamfanin Stellantis da ke Toledo a jihar Ohio. Wannan dai shine karan farko a tarihin kungiyar na tsawon shekaru 88 da ta dakatar da ayyuka a dukkan kamfanonin uku a lokaci guda, yayin da kwantaragin aikin sa na tsawon shekaru 4 ya shude da karfe 11:59 na daren jiya Alhamis. Idan yajin aikin ya dauki dogon lokaci, ta yiwu dillalai su rasa motocin saidawa kuma farashin motoci na iya tashi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, yayin da hukumomi a Najeriya ke kokarin shawo kan matsalar da ta shafi tsarin samar da wutar lantarkin kasar, wata fashewa na kokarin kawo cikas a babbar tashar wutar lantarki ta birnin Kebbi dake arewa maso yammacin kasar. Wannan lamari ya tada hankalin mazauna al'umma, wato ya tada hankalin al'ummomin da ke makwabtaka da tashar, ya kuma haddasa fargabar hakan na iya tsawaita matsalar rashin wutar lantarki a jihohin arewa maso yammacin Najeriya. Wakilinmu Muhammad Nasir ya aika mana da ƙarin bayani.
Tashar ta kamfanin dakon wutar lantarki na Najeriya dake garin birnin Kebbi ita ce ke tura wuta a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara da ma jamhuriyar Niger. Ta kama da wuta ne ranar Alhamis da misalin karfe 11:30 na dare, lokacin da 'yan Najeriya ke fatar dawar wutar lantarki da ta yi batun dabo bayan durƙushewar na'urorin samar da wutar lantarki na ƙasa. Faruwar wannan lamarin dai ya jefa rayukan jama'a, musamman mazauna yankin da tashar take, cikin rudu da tashin hankali kamar yadda wasu suka bayyana.
Sunana Alhassan daga nan bayan Nefa. To gaskiya jiya lalle mun ga tashin hankali gaskiya, dan zan kira shi tashin hankali saboda ba mu taba ganin irin shi ba gaskiya. Wuta ta fara sparkin ne tana marmadi, kawai sai muka ji tashin bomb din Nefat, ko da muka fito to kawai sai muka ga wuta ta hargitsi. Me ake cewa, tana tawaliya, tana buri, tana kara kalolin wuta ga sunan daban-daban har wanda ba mu taba gani ba muna ta gani. To ko da muka koma sai ga uwayen mu su ma sun hito gudu da gudu, wasu ga sunan komai ya haiba su da abin ya ba su tsoro sosai saboda wutar ta dade tana ci akalla musu. Ina ganin har kusan 3 dare ana kashe wutar nan bata mutu ba, hatta da ruwan saman da suka ta tahowa ba su kashe wannan wutar ba.
Ni ka ce tashi hankali kaman understatement ne, saboda duk duniya da ya zama taba gari ba ka tashi hankali ba, saboda iyali na gaba daya ma ban ba mun san ya mu ce gaba ne ko mu je mu aza ko an tashi alkiyama. Ka gane mu aza ko an tashi alkiyama, amma abun da soki dai mu da baya dai abun mu samu ba ni iya ce ma ga abun da ya faru, saboda abun ya wuce wuri, duk wurin ga is covered with lightning and radiation.
Wannan lamarin da ya kara dakile fata wanda 'yan Najeriya suke da ita ta samun dawar wutar lantarki, wanda tuni ake fama da rashin ta tun kafin durƙushewar na'urorin samar da wutar lantarkin na ƙasa.
Sunana Shehu Malami, nan bayan NEPA transmission. Gaskiya muna cikin mawuyacin hali na taɓarɓarewar harkar wuta, kullum wutar mu dropping take, in yau ka gane ta lahiya lau gobe babu ta lahiya lau, kuma cikin ma ana baka awa guda ko awa biyu, duk da haka nan wata bohol bata tasowa.
Kawo zuwa hada wannan rahoto dai, mahukunta a wannan tashar ta wutar lantarki da ke garin birnin Kebbi ba su ce komai ba akan wannan lamarin, sai dai mutanen da lamarin kan iya shafuwa sun yi kira ga gwamnatin tarayya da ta kawo musu dauki. Zai dubala kofa sabuwa shugaban kungiyar murya talaka a Najeriya na cikin masu wannan kiran.
Ana tsaron za a dauki dogon lokaci an ka samu irin wannan matsala ba a samu wuta ba, to kaga abin tashi hankali yana gare mu sosai. Ya samu ya kira ga ita gwamnatin tarayya ita adda hakkin wannan abu, na cewa da Allah a yi tsaye a yi gaggawar gyara wannan abu.
Yanzu dai jama'ar jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara da ma jamhuriyar Niger, duk da yake Najeriya ta janye baiwa jamhuriyar Niger wuta saboda takunkumin da ECOWAS ta raka ba mata, akwai yiwuwar za su dauki tsawon lokaci kafin samun dawar wutar lantarki saboda wannan lamarin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. To kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC, za ku kuma iya bibiyar mu a shafukanmu na Facebook da Instagram da kuma Twitter da dai sauransu. Yanzu ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya.
A jiya Alhamis, shugaban jamhuriyar Dominican ya sanar cewa zai rufe dukkan iyakokin kasar da ke makwabtaka da Haiti daga safiyar yau Juma'a saboda wata takaddama game da kogin Haiti. Za a rufe iyakokin sama na ruwa da na ƙasa da ƙarfe 6 na safe agogon kasar a yau Juma'a, kuma za su ci gaba da kasancewa a rufe har sai abin da hali yayi, a cewar shugaba Luis Abinader. Jamhuriyar Dominican ta kuma tura motoci masu silke guda 20 zuwa wani sansanin soja da ke kan iyaka. Ba mu da wani zabi da ya wuce daukar wannan matakin mai tsauri, abinda Abinader ya shaidawa manema labarai kenan. A yayin wani taron manema labarai a jiya Alhamis, ya kara da cewa mun shirya tsawon makonni da suka wuce, ba kawai dan wannan yanayin ba, amma har da yiwuwar samar da rundunar wanzar da zaman lafiya a Haiti. Wannan matakin dai yana zuwa ne bayan da jami'an Haiti da Dominican suka tattauna a ranakun Laraba da jiya Alhamis don kokarin cimma matsaya, ada kuma sa ran ci gaba da wannan tattaunawar. Ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama guda 39 sun buƙaci a gaggauta sakin wasu masu fafutukar kare haƙƙoƙin bil'adama 'yan ƙasar Bangladesh su biyu da aka yanke musu hukunci a jiya Alhamis a Dhaka bisa zargin su da laifukan bada bayanan da ba daidai ba da aka kwashe shekaru 10 ana shari'ar. Adilur Rahman Khan da Nasiruddin Elan kowannen su ya samu hukuncin daurin shekaru 2 a gidan yari saboda rubuta laifukan take haƙoƙin bil'adama a Bangladesh don wani rahoto da kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Odika ta wallafa a shekarar 2013. Bayan wallafa rahoton kungiyar Odika na shekarar 2013 wanda ya bayyana an aikata kisan gilla a lokacin wata zanga-zanga, 'yan fafutukar biyu da ake zargi an tsare su ba bisa ka'ida ba, a cewar kungiyoyin a wata sanarwa da suka fidda. Kungiyoyin sun kuma ce shari'ar da aka yi wa masu fafutukar na cike da saba tsarin aikin shari'a.
Maryam Dauda kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya, yayin da 'yan kasar ke ci gaba da jimamin matsalolin da lalacewar tsarin wutar lantarkin kasar ya haifar a wannan makon, masana kuma sun bayyana matakan da ya kamata a dauka wajen kare aukuwar irin wannan matsala a nan gaba. Daga Abuja ga rahoton Halima Abdulra'uf.
Da sanyin safiyar ranar Alhamis 14 ga watan Satumbar shekarar 2023 ne 'yan Najeriya suka fuskanci daukewar wutar lantarki biyu bayan da tsarin samar da wuta a kasar ya lalace gaba daya, kamar yadda kamfanonin rarraba wuta da dama a cikin kasar suka tabbatar. Tunda 'yan Najeriya daga sassan kasar daban-daban suka fara tofa albarkacin bakin su akan matakan da ya kamata gwamnatin kasar ta dauka don kawo ƙarshen matsalar lalacewar tsarin samar da wutar lantarki ga al'ummar ta.
Sunana Koyibu Harrison. Wannan National Grid collapse it's become something normal. Ada muna the generator muna siya mai da diesel, amma dai yanzu ina kudin da za siya mai da diesel. To yanzu ni na duba wai irin wannan ba zai iya ba, so naje na fara amfani da solar. Kuma I've been using solar ya kusa shekara 10 kenan, and this guy it has helped me. Ni na gan kamar government yayi kamata su sa kudi a cikin wannan solar abubuwa, amma ma mutane dan kudi su siya solar power a gidansu, at least they are to take care of some of their needs, while government su duba yanda za a gyara wannan National Grid sosai.
Sunana Bashir Musa Usman. Gaskiya matsalar rashin wuta da yake damun Najeriya abu ne da yake ya ci mana tuwo a kwarya. Ya kai ga lokacin da za a ce duk sa'an da babu wuta babu ruwa, kuma babu yadda za a ce jama'a ta ƙasa za su iya zama babu ruwa. Yanzu haka ana sayar da diesel 950 naira akan yadda ake sayar da shi back in May 2023 650 naira per liter. To yanzu duk wanda yake kasuwanci duk sa'an da babu wuta ya shiga wata ha'ula, saboda haka muna yi wa gwamnati kira sai da za su yi su samu su shawo kan wannan al'amarin.
Malama Aisha Abubakar, mazauniyar unguwar Mabushi a birnin Tarayya Abuja, ta ce
gaskiya aka dauke mana wuta tun da safe ba a kawowa sai da daddare. Sannan idan zaka je aiki ga yara kullun su muna operator akan diesel, gashi da tsada. In solar ne wani zubin ma aka yi ta ruwa, solar din ma zaka ga kaman baya yi. Kuma fita shine gaskiya ya kamata gwamnati ta samu tsayayyen mutum wanda zai tsaya ya duba wannan al'amarin, saboda shi yasa ai aka kawo ɗan Rufai, kuma kowa ya sani cewa ɗan Rufai tsayayyen mutum ne. Gaskiya wannan al'amari a duba, saboda duk inda za a yi idan ba tare da an samu wuta ba, an masana'anta ba za su iya yin aiki ba.
A nasa bangare, kwararre a fannin makamashi Dr. Yakubu Sanowo ya bayyana cewa za a iya maganin wannan matsalar.
Kaɗan daga cikin hanyoyin da za a bi wajen maganin wannan matsala ta rushewar hanyar samar da wutar lantarki shine, na farko dai sai an yi investing akan su kansu hanyoyin samar da wutar, da inda ake rarraba wutar lantarkin idan ta zo, da kuma wurin da ake generating wutar. Sai ya zama kowannen su yana daidai da zamani. Sannan abu mafi muhimmanci shine a yi abinda ake cewa diversification na energy sources, wato an samar da hanyoyi irin na renewable energy, harkar hasken rana na iska da hydro na ruwa. Idan ya zama ana generating wuta ta waɗannan hanyoyi, to zai taimaka, zai zama ba duka nauyin al'umma da kamfanoni ba durawa shi national grid din ba. Wannan zai taimaka masa wajen ya zama ya dade, ba a samu irin wannan matsala ba. Abu na gaba shine sai an rage cin hanci da rashawa a fannin wutar lantarki din.
A cewar alƙalman kididdiga daga kamfanin TCN, Najeriya ta fuskanci lalacewar tsarin samar da wutar lantarki a kasar da akalla sau 46 tsakanin shekarar 2017 zuwa 2023. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf. To a jamhuriyar Niger kuma wata kotu a birnin Yamai ta bada belin marugun yan adawa kuma tsohon prime minister kasar Hamma Ahmadu, bayan da ya gabatar da kansa a gaban hukumomi sawoyi kaɗan da komawarsa gida bayan shafe shekaru biyu yana gudun hijira a kasashen waje. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Tsohon prime minister Hamma Ahmadu, wanda ainihi daga gidan yari ne ya samu izinin zuwa ganin likitansa a kasar Faransa a watan Afrilun 2021, saboda haka dawowarsa gida Niger ke da wuya, bai bata lokaci ba wajen gabatar da kansa a gaban alkali domin ya yi bayani, kamar yadda lauyansa Maître Moussi Boubacar ya bayyana mana.
Je te confirme et il a suivi son interrogatoire de fond.
Yace da ya dawo ya amsa tambayoyin alkali, kuma mun shigar da bukatar a yi masa sakin talala, haka kuma an amince da wannan bukata kamar yadda aka yi wa saura. Ina tabbatar muku cewa an yi masa sakin talala, saboda haka ajiya ya yi kwanansa na farko a cikin iyalinsa. An bi dukkan ka'idodin da ya kamata, domin ya bayyana gaban alkali mai bincike wanda ya saurare shi ciki da waje. Dama doka ta ce ana iya gabatar da bukatar bada beli a duk lokacin da ake so, haka kuma aka yi. A ƙarshe an yi masa sakin talala. A cikin daren Litinin din da ta gabata, wayewar talata ne madugun yan hamayya shugaban jam'iyyar Model Lumana Hamma Ahmadu ya sauka birnin Yamai bayan hijirar shekaru biyu a kasashen waje. La'akari da sabon yanayin siyasar da aka shiga a Nijar tun ranar 26 ga watan Yuli, ya sa wasu manazarta ke fassara dawowarsa gida tamkar wani matakin share fagen shirye-shiryen zaɓukan da gwamnatin riƙon ƙwarya za ta shirya a gaba. Kwarai yake matsalolin da ya fama da su a baya na iya zama wani shingen da ka iya hana masa shiga wannan fafatawa. Da wannan dalilin nema ya buƙaci magoya bayansa su zaɓi ɗan takarar 'yan adawa Muhammad Usman a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa na watan Disambar 2020, da zagaye na biyu da ya gudana a Fabrairun 2021. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. A farkon makon nan ne Majalisar Wakilan Amurka ta sanar da shirin kaddamar da binciken da mai yiwuwa zai fara shirin tsige shugaba Joe Biden da aka same shi da laifi, wato bisa zargin amfana da wasu harkokin kasuwanci da ɗansa Hunter Biden ya yi da wasu kasashen waje. Za ku ji sharhi kan wannan batu. Sannan a ranar Litinin din da ta gabata ne, Amurkawa suka yi tarukan tunawa da harin 11 ga watan Satumba da aka kawo Amurka, har-haren da suka yi sanadin mutuwar dubban mutane. A wannan karo harin ya cika shekara 22 da kwa kenan, kuma za ku ji yadda wani tsohon jami'in tsaro ya mana waiwaye kan abin da ya faru a wannan rana. Yau batutuwan da za mu tattauna akan kenan, sunana Mahmud Lalo. Madalla, to kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin, a farkon makonnin ne Majalisar Wakilan Amurka ta sanar da shirin kaddamar da binciken da mai yiwuwa ya kai ga shirin tsige shugaba Joe Biden bisa hannu da ake zargin yana da shi a wasu harkokin kasuwanci da ɗansa Hunter Biden ya yi da wasu ƙasashen waje. Shugaban Majalisar Wakilan Amurkan Kevin McCarthy shi ne ya sanar da hakan a ranar Talata, inda ya ce akwai buƙatar Amurka su san abin da ya wakana kan zargin da ake yi wa Biden, cewa ya samar wa ɗansa Hunter alfarma a lokuta da dama wajen gudanar da harkokin kasuwancinsa.
These are allegations of abuse of power, obstruction and corruption.
McCarthy kenan yake cewa waɗannan zargi-zargi sun shafi amfani da matsayinsa ba bisa ka'ida ba, da hanayin doka ta yi aikinta, da kuma rashawa, kuma akwai buƙatar Majalisar Wakilai ta bincike su. Shi yasa a yau nake ba kwamitin Majalisar Umarni da ya kaddamar da binciken shirin tsige shugaba Joe Biden.
House committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden.
Shugaban Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy kenan. Dangane da haka, na tuntubi Dr. Nasir Damowa, malamin jami'a a jihar Florida da ke sharhi kan siyasar Amurka, inda na fara da tambayar shi yadda yake kallon wannan al'amari.
Su Republicans wato masu tsawon ra'ayi din nan sune suka ta misa da ai tun da suka dauki abun nan shugabancin majalisar, ai suke ta bincike, kuma shi dan Biden din suke ta bincike, amma yanzu ba su samu wani laifi wanda za su akaba ma shi uban ba, ai uban ne suke son su takura ma, to an ba su samu wani abu wanda za su takura masa da shi ba. To amma sai yanzu suka akwai damun kansan za a yi abun nan, akwai possibility a yi government shutdown, rahe gwamnati, saboda babu kasan su komi nasu akan abin ga yake a kasafi yake. To kasafin da kudin da aka diban ma gwamnati ya kusa karewa, kuma dole ne a yi kara shi, ana so gwamnati ci gaba da aiki. To ga wannan abin ya zo kusa, sai suka ce to idan shi wannan McCarthy bai hara batun binciken tsige Biden ba, shi za su tsige shi daga kujera abin ga.
Wato kamar dai shi McCarthy ana tirsasa shi ne kenan ya dauki wannan mataki.
Kwarai kuwa, kwarai, su waɗannan ƴan waɗannan faɗaɗen su Majesty Taylor Green da kuma irin su Guard na Florida su ne suka taya mishi abin nan.
Kamar su ɓangaren ƴan Democrat ya suke kallon wannan sanarwa da shi McCarthy ya yi.
So na saurari wani wanda ke ba da sharhi sosai ya ce ba in don ƙwararrun dalilai babu su wanda za a ce a tsige Biden. To amma saboda siyasa ce, ko da ta mishi hankali kawai aka yi, su suna ganin za su ci galaba. So ya ba da shawara ga 'yan Democrat, ta ce gaskiya kar su ɗauki abin da wasa, su ta yi tsaye in kare shi, za su yi abin da za su ɗauki mataki game da abin.
Dr. Nasir Damowa kenan, malamin jami'a a jihar Florida da ke sharhi kan siyasar Amurka. To wannan kenan. To a kuma ranar Litinin din da ta gabata, Amurkawa suka yi tarukan tunawa da harin 11 ga watan Satumba wanda ya halaka dubban mutane, ciki har da waɗanda suka mutu a jihar New York. A ranar ta 11 ga watan Satumba shekarar 2001, wasu jiragen fasinja guda biyu suka afkawa dogayen tagwayen gine-gine da ke birnin New York. Malam Ibrahim Ahmad, ɗan asalin Najeriya ne, mazaunin birnin na New York, kuma tsohon jami'in tsaro ne a jihar, ya yi waiwaye kan abin da ya faru a wannan rana a wannan tattaunawa da suka yi da abokin aiki Baba Yakubu Makeri.
To gaskiya ba ƙaramin tashin hankali ba ne, sama gaba ɗaya sararin samaniyan garin ƙura ya baɗe da hayaƙi, wanda duk wanda ya san yanda cikin wannan garin yake da ɗimbin jama'a da suke shiga da fice, a ce irin wannan abin ya faru, irin wannan tashin hankalin da baka zata ba, baka taɓa kawo a kanka ba, kuma kafin ka ankara gari ya ɗimoce hanyoyin jirage, aka tattoshe su, aka ba mu kayan aiki, aka kawo mana tsari wanda za mu kasance muna bibiyan ƙarƙashin jirgin ƙasa domin duk abin da aka gani a wannan lokacin ya kamata a tsayar da shi. Ko me aka gani ka rike in za ka shiga jirgi ne, in za ka fita ne, kai aka toshe duk hanyar watan da kafa wanda yake zai kai mutum ko ya fitar da shi zuwa cikin gari.
Malam Ibrahim Ahmad kenan, tsohon jami'in tsaro da ke zaune a New York. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma ni makon idan Allah ya kai mu. Za a madadin Baba Yakubu Makeri, Fiona Nandudu da kuma Des McConnell da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta email.
Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Isa Gurgu mai maganin sabon layi birnin Gwari, sai Yakubu Makeri tashar Keji da Nuhu mai wanki da Guga tashar Keji, a ƙarshe da Muhammad Ahmad Usman Tungar Makeri suka ce salam VOA Hausa ga sakon kiranmu zuwa ga gwamnatin jihar Kaduna da ƙaramar hukumar birnin Gwari da su miƙe tsayuwar daka wajen kakkaɓe 'yan ta'adda da suke addaba ƙasar birnin Gwari, musamman ma yammacin birnin Gwarin, suka ce da fatan Allah ya kawo mana ɗauki. To amin summa amin. Sako na gaba ya fito ne daga jamhuriyar Nijar na Malam Hamidu Kalala wa jihar Diffa, inda ya ce salam VOA Hausa, ina fata kowa yana lafiya. Ina son ku bani dama in kira ga shugaban gwamnatin soji na Nijar da ya dubi talakawan Nijar da idan rahama, saboda a gaskiya talakawan Nijar na cikin matsalar ƙarancin abinci. Saboda haka gwamnati ta miƙe ta samar da isasshen abinci da kuma sayar da shi ga talakawa kan farashi mai sauki. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau, wanda yake cewa salam VOA Hausa, hakika katsewa wutar lantarki da aka samu a daukacin fadin Najeriya alama ce da ke nuna cewa lallai akwai jan aiki a gaban shugaba Bola Tinubu da ke buƙatar kulawar shi matuƙa a wannan ɓangaren, domin kuwa babu wata ƙasa da za ta ci gaba ba tare da samun isasshen hasken wutar lantarki ba. Sai sakonmu na gaba kuma na ƙarshe, wanda lokaci ba mu damar ɗauka a yau, na Sani Bulle Kamfala, malam madawar jihar Jigawan Najeriya, ya ce salam VOA Hausa, a gaskiya ba ci ranar demokaraɗiyya ta duniya mu kam a faɗin nahiyar Afirka, sai dai kawai abu ya rima a shakiɗa, saboda yadda shugabannin Afirka ke gudanar da tasu demokaraɗiyyar ba mu san daga inda suka samu wata ba. To masu sauraro, muna fatan za a ci gaba da aiko mana saƙonni masu ma'ana da rubutu mai kyau.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
A takaice, a yau Juma'a rundunar sojan Ukraine ta sanar da cewa ta sake kwato ƙauyen Andreevka mai tazarar kilomita 10 kudu da muhimmin birnin Bakhmut da Rasha ta mamaye, bayan ƙazaman faɗan da ya auku tsakanin sojojinta da na Rasha. Nasarar da Ukraine ta samu a baya-bayan na akai hare-haren ramuwar gayya na zuwa ne kwanaki kaɗan gabanin ziyarar da ake sa ran shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai kawo nan birnin Washington. 'Yan sa'o'i kaɗan bayan da mahaukaciyar guguwar Daniel ta saukar da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a gabar tekun Libya, inda ta yi sanadin ɓallewar madatsun ruwa da kashe dabban mutane, wasu na kallon lamarin a matsayin guguwa mafi muni da ta haddasa ɓarna sosai da aka taɓa gani a yankin tekun Bahar Maliya. Wasu ƙwararru a fannin kimiyya sun bayyana guguwar ta baya-bayan nan a matsayin mummunan yanayi da ke da nasaba da sauyin yanayi. Manazarta sun faɗawa muryar Amurka cewa rikice-rikice da takaddama siyasa da kuma yin watsi da ababen more rayuwa al'umma su ma sun taka rawa wajen jefa ƙasar Libya cikin wannan yanayin, yayin da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya na guguwar Daniel ya fasa madatsun ruwa guda biyu, inda ya tafi da gaba ɗayan wasu unguwanni da ke birnin Dana ya kai su teku. Kimanin ma'aikatan kamfanonin ƙera motoci 13 a Amurka suka tsaida ayyukansu tare da gudanar da zanga-zanga a yau Juma'a, bayan da shugabannin su suka kasa ɗinke ɓarakar da ke tsakanin buƙatun ƙungiyoyinsu a tattaunawar kwantiragin aikinsu da ake yi.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, karfe 8:30 kenan a gogon GMT da Ghana, ta aji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Des Mekonen da ya kula da sauti ya kuma ba da umarni, sai kuma injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk Sanyin, na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.